Mita 88 gobiyar da lashin zamani Abakar Sabo ake tare da shi kuma daidai wannan lokaci ina makarantar primary ta Kawaji yan Kaba inda daidai wannan lokaci wani daga cikin bangaren shugaban kungiyar yan wari musamman bangaren yan atawu ga karshen jagorancin Musa Haruna Magaji dan Arab suke wani abin alheri ga al'ummar wannan yanki inda suke yunkurin bada kayan makaranta wato uniform kusan guda 150 ga wasu daga cikin ɗaliban makaranta kuma daidai wannan lokaci wato wannan shugaba Musa Haruna dan Arab shi ne yake gabatar da jawabi zan haɗa mai saro kai tsaye da shi domin jin jawaban da yake gabatarwa.
Muka samu zamanin kasuwar yan atarugu da sauran mutane wanda suke unguwa suka ba mu shawarwari wanda ya dace. A wannan shawara da muka dauka muka nada komiti muka shigo cikin wannan makaranta mai albarka wanda ke makauciyar mu a cikin kasuwar yan Kaba. Muka zo muka shiga kowanne aji muka duba yaran da ya dace cancanta muka yi musu inufan yara kimanin 100 da wani abu. Dan haka ita ce yau ta rana da Allah ya ba mu za mu zo wannan makaranta haɗin kai shugabannin mu na kasuwa wanda suka alale mana da sauran shugabanni na gwamnati na bangaren education da su za mu haɗu don su sa mana albarka. Wannan abu da muka yi Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ƙarfin gwiwa ba mu kaɗai ba da sauran dukkanin shugabanninmu da muke kasuwar yan Kaba. Kamar yadda shugaban makaranta ya faɗa a baya wannan makaranta tana makauciya da kasuwar yan Kaba. Kasuwar yan Kaba kuma kowanne yake kasuwar yan Kaba ya san asalinta ba wai yan Kaba kaɗai ba a arewa ma ko a Najeriya wannan kasuwa tamu tana da tarihi. Ya kamata mu ɗan kasuwa da wanda suke kasuwan da wanda suke maƙociyan kasuwan ƴan unguwa dole ne mu haɗu mu haɗa kai don abinda gwamnatin jihar Kano take faɗa ilimi dole kyauta. Ya kamata mu ma gwamnati ta yi abubuwan da ya kamata na me na abinda ya samu mana da ajujuwa da malamai da abubuwan kyautata ajujuwa. Ya kamata mu ƴan unguwa da kuma mu wanda muke kusa da unguwa muke sana'a kasuwa muka shafi makaranta ba wai ni kadai ba wannan yana da kalubale akan duk mutumin da yake wakilci a kasuwa dole in zama damar da na samu ta bangaren shugabana da ibani kowa na da ita ba kowanne bangare ba ko ina kana da inda zaka kai gudunmawa don taimakawa kanka da al'ummarka. Wannan shine ba mu sha'awa muka ga ya kamata mu fada da tunaninmu dan ne dan taimakawa na ƙasa wannan taimaka musu numa zai taimaka mana muke sana'a kasuwar yan Kaba gaba ɗayan mu dan cimma wata nasara ta ci gaban mu a kasuwancin mu. A baya kasuwa kowa ya sani da ba mu da irin wannan abubuwan yanzu Allah subhanahu wataala ya wayar mana da kai mu ɗan kasuwar yan Kaba muka gane taimakon al'umma wannan taimako zai taimaka mana a kasuwancin mu. Dan haka da Allah ina roƙon mu wannan ya ƙara ba mu dama da mu ɗan kasuwa da ƴan unguwa yanda muka samu haɗin kai mu ƙara samun haɗin kai don sai da haɗin kai za a ci gaba in ba haɗin kai ba za a samu ci gaba ba. Wannan mu ɗan ɓangaren ƴan atarugu Allah ya ba mu haɗin kai sakamakon dattawanmu da matasanmu da muke gurin kowa ya yarda zai yi abu ɗaya don ci gabanmu a gurin. Don haka a matsayina da Allah ya bani wakilci a gurin ta ƙarƙashin shugabana Umar Ibrahim wannan shine ibanu wannan dama don faɗaɗa ayyuka na da wanda ya shafe ni da wanda bai shafe ni ba duk ina shiga haka yana sawa ne don abinda yake damun mutunci ne a unguwa da kusa da mu. Wannan ba abinda zan iya cewa yanzu sai dai in yi wa Allah subhanahu wataala godiya da Allah ya ƙara ba mu wannan rana muke wannan abu. Abinda nake roƙon Allah subhanahu wataala yanda muke wannan abu muna ganin shi ƙarami ne Allah ya girmama mana shi Allah
kuma kamar yadda ake ji a daidai yanzu wato shugaban karamar hukumar Amin Afuwa wato sakataren ilimi ne na karamar hukumar Nasarawa wanda ya sami wakilcin ɗaya daga cikin jami'an hukumar Hajji Aminu Abdullahi take gabatar da jawabi dangane da wannan abin alheri da wannan bangare na yara taro suka yi a wannan makaranta ga ɗalibansu kuma zan haɗa mai sauro da wannan jawabi na ta.
Kungiyar masu sai da kayan gwari da makamantansu na wannan unguwa mai girma mai unguwa na wannan unguwa da jagorancin dattawa na wannan unguwa da kofan chairman na wannan unguwa da matasan su na tsaya anan ne a madadin wakilin education secretary na Nasarawa Malam Rabi'u Muftar wanda yace na wakilce shi kuma na zama ido a gare shi domin duba irin wannan gagarumin aiki wanda in ba shi ilimin ma ba zai yi ba mun san cewa uniform abu ne wanda yake da muhimmanci wanda yake nuna darajar ilimi kuma suka dube shi suka ga cewa saboda muhimmancin sa saboda karancin sa da kuma wasu yaran da ba su da shi za su zama suna jin kunya suna jin nauyi duk da cewa gwamnati ta mai girma a gandije tana kokarin ta wajen haɓaka harkar ilimi kyauta amma duk da haka an ce hannu daya baya daukan jinka dole ne a hada hannu a taimaka waɗannan yara waɗanda ba mu san me za su zama ba a rayuwar mu a nan gaba domin haɓaka harkar ilimi a alal haƙiƙanin gaskiya babu abin da za mu yi wa yaran nan illa mu ba su ilimi mu kyautata rayuwarsu mu tarbiyyantar da su saboda a nan gaba idan rayuwarmu ta kai ga tsufa su ma su taimaka mana kamar yadda muka taimaka musu harkar ilimin nan mun ga irin gudunmawar da ta ba mu a rayuwa to yana da kyau kar mu bacci mu tashi tsaye kada mu duba cewa bangare ɗaya ne zai taimaki ilimi shi ilimi ya wuce har
Mita Tumanda takwas da ɗigo biyar da lafiya mai zamani a Bakar Sabu daga makarantar primary ta da Kawaji ƴan Kaba inda wannan kungiya ta ƴan Ataruhu da ke kasu ƴan Kaba suka raba tarin kayan makaranta wato uniform ga maza da mata na ɗaliban wannan makaranta